أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا شاعر قواتن ذو القيدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 1 ga watan 6 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muftasar Zadul Ma'ad na babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 7 a cikin jeren giyar darussan da suka gabata a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin bayanin sallah da kuma wato yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin karatu a sallah sallar asuba mun ji irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu tsawaitawa ko kuma rashin tsawaitawa haka sallar azhar maghriba har dai zuwa sallar isha duk mun karanta koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma irin horon da limamai musamman suka samu a cikin wannan darasi na fikihun tafiyar da mamu ko kuma waɗanda ake jagoranta a masallatai wajen kallon irin mutanen da kake jagoranta a masallaci wanda yana da matukar tasiri ko yana da matukar muhimmanci wajen ainihin wato fikihun liman wajen tsawaitawa ko takaitawa ko gajartawa zamu shiga cikin sabon fasali ne qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun shafi na 20 ne ni alawa ko haka ne faslun mala yace ga wani fasali fa idza faraga min al-qira'ati rafa'a yadayhi wa kabbara raki'a da zaran mutun ya gama karatu ya karanta fatiha ya karanta sura rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa wa kabbara yayi kabbara raki'an yana ne tafiya ruku'u ma'ana an yi kabba wato an yi karatu fatiha an yi sura sai kuma kabbara ta tafiya ruku'u wa wada'a kaffaihi ala rukubatai da kuma dora tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa kalqabid alaihima kamar me damka akan su ba dora kawai zai ba zai yi kamar yana damkar gwiwoyin hannunsa haka ake yi mutum zai
ta kuro don yi ta furku hannayensa zai damki guyoyinsa da su wa wattara yadaihi ya kuma dayanta hannayen nasa fanahahuma an jambaihi ya nesantar da su daga kwibinsa a ran lokacin da mutum zai tafi sujada a ruku'u kada ya tattakure wa'annan hannayen tafin hannayen ya rike kokon gwiwarsa da su ya kuma buda kada nan ko nan ya jingina da cikinsa ko kwibinsa haka to wannan shine ma'ana wa wattara yadaihi ya dayanta hannayen su kadai ne kawai suka kama gwiwa amma in ka zo nan dinsa za ka ga akwai fili tsakanin wato sangalan hannunsa da dantsansa da kuma kwibinsa ba su da alaka ya buda shine ma'ana in baka gane wa wattara yadaihi ba sai ya ce fana hahuma sai ya nisantar da su an jambaihi daga kuyakunsa guda biyu wa basada zaharahu sannan yana mai shimfiɗe gadon bayansa wa maddahu da miƙar da shi kada mutum ya yi doro kamar zabo haka kada kuma mutum ya yi kamar ainihin wato wanda shi sai ka ga ba ruku'i ba sunkuya ba kuma shi ba tsaye yake ba akwai wanda ka kalli ruku'un sai ga ya dan sunkuya kadan to shine malam yake ga yaya bayan mutum zai kasance lokacin da ya tafi ruku'u to koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake gaya mana annabi yana yin ruku'u ne kamar yanda muka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama gwiwoyin hannayensa to yakan wato nesantar da hannayensa daga kwibinsa sannan kuma yana shimfiɗa gadon bayansa ya kuma miƙar da shi wa atadala falam yusib ra'sahu walam yakhfidhu wa atadala yana daidaita gadon bayan shi bai daga ba shi kuma bai sunkuya ba shine falam yusib ra'sahu shi bai daga kansa ba walam yakhfidhu kuma shi bai sunkuyar da kan kasa ba bal hiyala zahrihi kan nasa yana daidai ne da gadon bayansa za ka ga galibin ka kalli ruku'un mutane akwai gyara musamman in mutum ya fahimci wannan karatun da muka yi to in ya je ya kalla zai ga ko dai ka ga bayan mutum ya yi doro ko kuma a'a ka ga bayan mutum din ya shimfiɗe shi amma kan ya daga ko kuma kan ya sunkuya to shi kuma kan ba a so ya daga ya zama ya fi bayan tudu ba a so ya slope ya sunkuya ya zama ya fi bayan ƙasa yanda bayan ya miƙe to haka ake so kai shi ma ya zama to a tsakiya wato ya daidaita shi ya yi daidai da bayansa to duk wanda ya yi ruku'u haka shi ne ya yi ruku'u daidai shi sa suka ce idan mutum ya yi ruku'u daidai idan ka ɗora wani abu mulmulalle za ka ga ba zai gangara gaba ba ba zai gangaro baya ba zai tsaya ne cak a tsakiya to alamar ruku'u mutum bayansa ya miƙar da shi ya shimfiɗe shi kenan ina fata an gane to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin ruku'u wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim to yanzu ka kaddara ka tafi ruku'u kuma kai irin ruku'un da Allah yake so wani irin ruku'u ne Allah yake so shine wanda ka ji an ambata to sai kuma me zaka karanta a cikin ruku'un sai ya ce wa kana yaqulu yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kaman yanda imam muslim ya ruwaito wannan ruwayar ta tasbihin subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u a cikin salatul musafirin hadithi na 772 hadithin Huzaifa radiyallahu anhu wa taratan yaqulu ma azalika aw muqtasiran alai wa taratan wani lokaci yaqulu ma azalika yana fada tare da wancan tasbihin subhana rabbiyal azim wani lokaci yana ƙara shi ya haɗa shi da wani aw muqtasiran alai wani lokaci kuma yana takaitawa akan subhana rabbiyal azim din kawai wani lokacin yayin ruku'u zaka ji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wani lokaci kuma yana haɗa wannan subhana rabbiyal azim din da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ان انا عائشه تكي cewa yu'awwil alquran yana fassara wata aya ce ta alquran cikin suratu an-nasr فصدح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا tunda wannan sura ta sauka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar da zai yi sai ya karanta wannan tasbihin arku'u ko a sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li kamar yana fassara waccan aya ta karshe ne cikin suratul nasr wannan hadithin shi ma imamu al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-adhan hadithi mai lamba ta 794 haka imam muslim a cikin as-salah hadithi mai lamba ta 484 hadithin Aisha Allah ya kara mata yarda wa kana ruku'uhu al-mu'tad miqdaru 10 tasbihatin wa sujuduhu kadhalik ruku'u manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'tad wanda ya saba da shi miqdaru 10 tasbihatin gurgudan yin tasbihin nan guda 10 in annabi yayi ruku'u to yakan ainihin wato yi tasbihi kamar guda 10 subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har sau 10 shine wannan shine gurgudan abinda aka kiyaye tasbihin da annabi yake yi mafi yawa a cikin ruku'un sa yana yin tasbihi guda 10 wa sujuduhu kadhalika sujada sa ita ma haka ita ma ma'ana sujadar yana yin kimanin tasbihi guda 10 amma wannan ruwaya bata inganta ba Imam Abu Dawud ya ruwaito ta a cikin As-Sala hadithi mai lamba ta 888 hadithin Anas dan Malik wa ba'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rona na wannan ruwaya a cikin wato Sunan Abi Dawud da aka ruwaya ce da aka ce mafi wato abinda annabi ya fi a ruku'u tasbihin adadinsa ya kai tasbihi guda 10 wannan ruwaya bata inganta ba kage kenan tunda bata inganta ba babu wani gurgudu kenan babu wani adadi zaka iya yin guda 3 zaka iya yin 5 zaka iya yin 7 zaka iya yin 10 zaka iya gurgudu ya danganta da irin wato yanda mutum ya samu kansa wa taratan yaj'alu ar-ruku'a was-sujuda biqadri al-qiyam wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ruku'un sa da sujudar sa ya zama daidai da tsayuwar sa idan misali a tsaye yayi minti 30 yana karatu a tsaye to ruku'un sa ma yakan zama kamar minti 30 a ruku'u yana kuma yin sujuda kamar ta minti 30 wannan misali kenan idan ka kaddara yayi tsawo wato yayi tsayuwa ta awa daya to yana yin ruku'un awa daya yana yin sujadar awa daya an fahimta shine ma'ana wa taratan sai dai ba ko da yaushe ba wani lokaci ya ja'ala ruku'a annabi yakan sanya ruku'un sa was sujuda da sujadar sa bi qadaril qiyam gurgudan ya tsayuwar sa walakin kana yaf'aluhu ahyanan fi salatil layl wahda sai dai wani lokaci yana yin hakan ne a sallar dare kawai tunda sallar dare yanayinta da halayyarta ta wato sunnar ta shine a tsawaita qiyamul layli ne to kaga tunda zai tsawaita to sai ya zamto in ya tsawaita tsayuwar to ruku'un ma sai ya tsawaita shi sujadar ita ma sai ya tsawaita ta to irin wannan ne in baka saba ba sai ga in mutum yayi ruku'u to dagowa kuma sai da sai yayi yadda bara ko dan zai ji bayan nasa ya rike haka musamman ka bi liman mai irza ga akan samu irin wannan a cikin tahajjud tunda dama yanayin sallar tahajjud wato yanayi ne na tsawaitawa to an dade a tsaye to sai kuma a dade a ruku'u sai kuma a dade a sujada shi yasa zaka ji wani ya taso sai ya wani gauran numfashi saboda an juma an rike shi sosai a cikin ruku'u kuma wannan shi ke nuna qiyamul layl kai ko tahajjud an gane ko ma'ana dama sallah ce wanda ana tsawaita ta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka amma yafi yin haka a sallar dare fa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-ghalibu ta'dilu as-salati wa tanasubuha amma koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam galibi ta'dilu as-salati shine daidaita sallah wa tanasubuha da kuma ainihin wato a daidaita ta ko kuma danganta ta ita sallah shine tanasubuha ma'ana sai zama to tsayuwar yanayin abin da ya dace da ita tsawaitawa tunda za a yi karatun Fatiha za a yi sura ruku'u kuma sai zama to shi kuma an takaita shi bai kai tsayuwa ba saboda yanayin sa shi kuma yanayin kenan sujada ita ma sai a takaita ta ba a tsawaita ta kamar tsayuwa an gane ku wannan shi yafi yawa a sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'dilu salah wa tanasubha wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu aidan fi ruku'i haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'in sa yana cewa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh wannan ɗaya ne daga cikin tasbihin da ake so wani lokaci ka dinga canzawa in ka rayu har ka koma zuwa ga Allah kana subhana rabbiyal azim kai dai ne ba kuskure kai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nau'anta wani lokaci ne wannan nau'in wani lokaci ne wannan nau'in nau'antawar zai sa ka dace da sunnar annabi ta ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam ba guda ɗaya lazimta ba yakan yi subhana rabbiyal azim yakan yi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh to wani lokaci in kai ruku kai ma sai ka canza wannan sai kai wannan maimakon wancan na farko an gane ku subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun ay al mubarra'u min an naqais wash sharik shine subuhun subuhun ma'ana tsarkakacce daga tawaya tsarkakacce daga abokin tarayya tsarkakacce da dukkan abinda bai dace da ubangijintaka bai dace da ubangijintaka sabar bai dace da allantaka sabar bai dace da sufofin sabar shine subuhun kamar a cikin tasbihin a ruku kana cewa ya Allah na tsarkake ka daga dukkan tawaya ya Allah na tsarkake ka daga abokin tarayya na tsarkake ka da dukkan abinda bai dace a jingina maka ba a cikin sunayenka da sukofinka to shine subuhun quddusun ay al-mutahhar min kulli ma yaliqu bil khaliq shine ainihin wato kaman ƙara tsarkakewa ne quddusun ina mai sake tsarkake ka daga dukkan abinda bai dace da kai ba ya Allah rabbul malaikati war ruh ubangijin mala'iku war ruhu da kuma jibril alaihi salam wannan shine abinda mutum ya karanta kenan idan yayi ruku'u in yayi wannan tasbihin to abinda yace kenan wannan shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul salah hadisi na 487 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wataratan wani lokaci kuma yaqulu arwatu annabi yana cewa اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي اللهم لك ركعت يا الله غريك كدي نكي سونكو يا وين ايرن wannan ibada babu wani wanda zan zo ko in gaishe shi in yi masa ruku'u ba wanda nake ruku'u sai kai shine Allahumma laka rak'atu kai kadai nake ruku'u ya Allah wa bika amantu da kai kadai nayi imani wa laka aslamtu gare ka na sallama na mika wuya khasha alaka sam'i na rusnar da ji na gare ka wa basari ya Allah na rusnar da gani na gare ka wa mukhi da bargo na wa azmi da kasusuwa na wa asabi da jijiyoyi na duk wannan rankwafa wanda nayi a ruku'u dinnan duk wa'annan abubuwan sun yi motsi duk saboda kai ya Allah shine abin da kake fada in kai wannan tasbihin shi ma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan karanta wannan shi ake kira da ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tanzan ba ka san sabani kala biyu ne ba cin karo bane karka ce a to an ce can annabi yana subhana rabbiyal azim kuma an ce yana yin subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh an ce yana yin subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azam sannan kuma ga wannan allahumma laka rak'atu to ya abun yake sai a ce maka a wato wannan bambancin ba wanda yake cin karo da juna bane bambanci ne na nau'anta wani lokaci yake nau'anta tasbihi ba kala ɗaya ba a wata ibada kamar ibadar ruku'u yakan nau'anta wani lokaci ya wannan wani lokaci ya wannan wani lokaci ya wannan kai ma abinda ake nufi kenan ka nau'anta ainihin wato wannan ibada ta tasbihi a cikin ruku'u karka lazumci guda ɗaya duk da lazumtar guda ɗayan ba laifi bane amma dan ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bai riki guda ɗaya ba yana nau'antawa to kai ma ka nau'anta ta yanda in an zo ba da ladan wanda ya subhana rabbiyal azim zaka samu kanka a ciki in an samu wanda ya raye sunnar annabi asubuhun quddusun rabbul malaikatu war ruhu kai ma ba za a yi da kai ba za a yi ba kai ba za a rubuta ka a ciki in an zo wanda ya raye sunnar annabi subhanallahi bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama kana ciki da sauransu
an fahimta wannan hadithin shi ma imam muslim ya ruwaito shi a cikin salatul musafirin hadithi mai lamba ta 771 hadithi ne na ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda وهذا انما حفظ عنه في قيام الليل وهذا سي ابن القيم كتا سي دي wannan na karsha inma hufiz anhu abinda aka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil layl yana yin wannan allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi yana yin wannan ne a cikin sallar dare zaka ga duk zikirin da yafi tsawo to sai a ce annabi yana yin sa a qiyamul layl qiyamul layl kage sallar kace shi shi kadai da haka dan ya tsawaita ta ba damuwa babu wani mamu da ke rataye da shi balle a ce an kuntatawa mamu amma a sallolin da ake yi tare da mamu za ga duk tasbihan annabi sallallahu alaihi wasallam da za ga yana takaitawa thumma yarfa'u rasahu to yanzu an yi ruku'u an kuma yi tasbihin da ake yi a ruku'u mafi karanci kace subhana rabbiyal azim ka dago kaga dai kai mafi karanci ke a wannan ana tunanin duk ruku'un ka ya cika mafi karanci kenan kace subhana rabbiyal azim sai aga ka dago ko kuma mafi karanci kace subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sai ka dago an gane to yanzu ka gama yin ruku'u ka dago sai kuma me thumma yarfa'u ra'sahu sannan sai kuma ya dago kansa qa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamida ba sai ka miƙe ba daga ruku'un nan zaka taso ne da wannan zikirin sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa shine ma'ana shine fasara wannan sami Allahu liman hamida da kafa wannan abinda kace Allah ya ji wanda ya gode masa wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Adhan hadithi na 795 Imam Muslim a cikin as-Salah hadithi na 392 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa yarfa'u yadai sannan ya daga hannayensa ma'ana sami Allahu liman hamida sai ka daga hannu zaka sake daga hannu kamar irin daga hannunka na kabbara harama zaka sake daga hannunka tare da sami Allahu liman hamida wa kana da'iman yuqimu sulba annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana miƙar da bayansa idza rafa'a min ar-ruku' idan ya dago daga ruku'u wani zaka ga ya tattare rigarsa bai miƙe gaba ɗaya ba kawai jira yake a ciki ina jin za ku dinga kula da irin wannan so ake ka miƙe kyam kamar yanda kake a tsaye da haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya dago gadan bayansa gaba ɗaya ya gama miƙewa kafin ya tafi sujada da haka shine wa kana da'iman ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuqimu sulba yana miƙar da bayansa idza rafa'a min ar-ruku' idan ya dago daga ruku'u wa baina sajdatayn haka yana miƙar da bayansa sai ya miƙe gaba ɗaya ya zauna daidai baina sajdatayn idan ya dago tsakanin sujada guda biyu wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud sallah bata isa ba ga mutumin da yayi ta bai miƙar da bayansa ba a ruku'u bai miƙar da bayansa ba a sujada sallah bata yi ba shi yasa in ka kalli sallolin mutane zaka ga kuma idan har ina maimaita har mutum ya kasa iya sallah to bana jin zaka samu wata ibada da ya iya ta daidai idan har sallah da ake yin ta kullun sau biyar raka'a 17 banda nafila kullum mutum bai iya ta ba shine kake tunanin ya iya azumi shine wannan mutumin zakai tunanin ya samu kuɗi ya je aikin haji ya yi daidai ai ba wata ibada da zai iya yi daidai in har wata akwai wata ibada da ya kamata saboda yawan yin ta da ake da maimaita ta da ake a kware akan ta sallah ce to amma har duk karatutukan nan da ake in kaje ka kalli yanda wani yake sallah a gurguje ba nutsuwa ba ruku'u cikakke ba sujada cikakkiya da yawa irin waɗannan annabi ya ga mana watso musu sallar sake kuma na sha maimaitawa a karatu cewa
inda mutum zai ji cewa an watso ta bata karbu ba, to kaga zai iya gyara. Ita duk wata carry over da mutum zai samu a nan duniya, yana da damar ya gyara. Ko da ya gama makaranta ne, ta gama spill over, zai gyara. Wani lokaci ma akwai spill over year one, spill over year two, duk dama ce take gyara. To fa lahira an ji ba carry over balle spill over babu. Mutum ya fadi ya fadi, kuma ya fadi sallah ba na jin zai ci azumi, ba na jin zai ci jarabawar wata ibada inda ya fadi sallah. Kuma jarabawar wato inda ake fara binciken mutum a gane wato mutumin arziki ne sallah ce. To kuma ita tafi shan jagwalgwalo, tafi shan ainihin wato wahala a hannun mutane. In ka kalli ruku'un wani da dagowar, za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tujzi'u salatu, sallar bata isa ba, bata yi ba. Wata sallah, sallar da la yuqimur rajul fiha sulbahu, mutum bai miƙar da gadon bayansa ba a cikin tafin ruku'u da ya dago daga ruku'u. Kawai da ya dago sami Allahu liman hamidahu kan ya gama miƙewa ya tafi sujada, to sallar ta bata yi ba. Da ya tafi sujada ta, wato da ya tafi sujada, da ya dago daga sujada ta farko, bai gama zama ba, ya miƙe sosai a zaman, sai sake komawa sujada ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa sallar ta bata yi ba. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah, hadisi na 855, hadisin sahabi Abi Mas'ud radiyallahu anhu, wa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud. Wa kana idha stawa, to yanzu mun ji zaka dago ne, ba sai ka miƙe fa zaka ce sami Allahu liman hamidahu, da ita zaka miƙe daga ruku'un nan kawai zaka dago da sami Allahu liman hamida, sai ka miƙe kyam. Shi yasa dan ka samu damar a tabbatar da ka miƙe kyam din, shi yasa sai aka gaya ma ko wani zikirin ko wani tasbihin da zaka yi a wannan tsayuwar kan ka tafi sujada, ana tsammanin lokacin da kai wannan ka gama daidaita ka miƙe tsaye sosai. To shi yasa sai aka ce wa kana idza stawa, annabi ya kasance idan ya daidaita ya gama miƙewa tsaye, qal, sai ce rabbana walakal hamd, kaga ashe rabbana walakal hamd a tsaye ake yin ta. Sami'a Allahu liman hamidahu, da ita ake dagowa. Da haka ba sai ka dago zaka ce sami'a Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu ba, kana dagowa daga ruku'u kana sami'a Allahu liman hamida, lokacin da ka gama miƙewa tsaye kuma sai ka ce rabbana walakal hamd. Wa rubbama qala, sau da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd. Wa amma aljam'u baina Allahumma wal waw falam yasiha. Ibn al-Qayyim yace amma hada tsakanin Allahumma da kuma wawun, wannan bai inganta ba. Ma'ana mutum yace Allahumma rabbana wa lakal hamd, Allahumma rabbana sanan wa lakal hamd. Ibn al-Qayyim yace bai inganta ba, kuma hadithin ya inganta, dan a nuna maka cewa ilimi yana da fadi. Ima wato shi Ibn al-Qayyim yace wannan hadithin falam yasiha, bai inganta ba, amma bal sahha anhu, hadithin wato Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi a cikin al-Adhan, hadithi na 795, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yarda. Da haka hadithin ya inganta. Kenan a wannan zikirin kana da sufofi guda hudu. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo su a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha, ko kace Allahumma rabbana wa lakal hamd, wannan duk ka tattare tasbihin duka a cikin nan, Allahumma rabbana wa lakal hamd, ka hade su duka. Ko kuma kace Allahumma rabbana lakal hamd, kaga ka kawo Allahumma, ka kawo rabbana, sai ka cire wawu, sai ka ce lakal hamd, wannan ma ya inganta. Kana iya cire Allahumma ta farko, sai ka ce rabbana wa lakal hamd, kaga anan Allahumma kawai ka cire. Kana da kuma damar ka cire Allahumma da wawu, ka ce rabbana lakal hamd, di ya tabbata. Kaga an baka zaɓi, ko kuma an baka wato addinin musulunci, wani addini wanda yake akwai wasa'a, akwai yalwata. ko kace allahumma rabbana walakal hamdu ko kace allahumma rabbana lakal hamdu ko kace rabbana walakal hamd ko kace rabbana lakal hamd duk wanda kai ya inganta daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam italatu hadha ar-rukn ya kasance daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idalatu hadha ar-rukn tsawaita wannan rukunin bi qadarin ruku' war gudan ruku'u wato tsawaita wannan rukunin wani rukuni dagowa daga ruku' ba a su kana gama dagowa daga ruku'u ta a shi ma ana dan tsawaita shi bi qadarin ruku' akalla shi ma irin dadewar da kai a ruku'u to dagowa wannan da kai dadewar ita ma ta kai kamar tsawon haka fa sahha anhu da haka hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fihi annabi yana fada a wannan tsayuwar bayan ya dago daga ruku'u yace allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kai duk wanda zai karanta wannan ayat zaka ga an tsaye ke sallah wannan fa ya dago daga ruku'u ne bai tafi sujada ai kan ya gama wannan ina tabbatar ma wani sujada nan guda biyu duk ya buge ta eh akwai yan shaf shaf mutane wannan yanzu hanzariya yau mutane yawa ko yanzu wani za a ga tasbihin nan da ake sai ya duba wani ne ya fi kowanne sauki daga jarta kawai sai ya dauke shi shi baya san wani delay baya san bata lokaci har a sallar ma wai akwai bata lokaci yanzu wanda zai zai yi maka wannan ai wannan gaskiya a jinjina masa bayan ya dago daga ruku'u fa yana tsayen nan ya ce rabbana lakal hamd sai ce mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahu wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd kuma ka dauka zai yi shi dalla dalla ba da hanzari ba ai ina ganin wani zai ce wance ina ji yayi makuwa tun da zai dago daga ruku'u in ko liman ne kai kila sai ka sha tasbih za a dauka ko rabkanwa kai ko musamman tunda ba a saba wannan masu tsayin za ka ba a yi Allahumma rabbana lakal hamd ya ubangiji lakal hamdu dukkan yabo da godiya ya sun tabbata gare ka mil as-samawat godiya ta tabbata gare ka cikin sammai wa mil al-ardi da cikin kasa wa mil ama bainahuma da cikin abin da ke tsakanin sama da kasa wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du da cikin dukkan abin da kaga dama bayan sama da kasa din ahla as-sana'i wal majd wato akwai ya'un nida shi yasa kaga ahla din an yi masa ainihi wato nasaba ya ahla as-sana'i wal majd kenan ya ahla as-sana'i ya wanda ya cancanci kirari da yabo wal majd da girmamawa ahqqu ma qala al-'abd duk abinda bawa ya fada akan ka ka cancance shi wa kulluna laka 'abd dukkanin mu bayinka ne la mani'a lima a'taita ya Allah in ka bayar ba mai hana wa la mu'tiya lima manata in ka hana ba mai bayarwa wa la yanfa'u dhal jadd wani ma abocin girma wato girman sa ba shi da wani amfani in bai bi ka ba minkal jaddu girma naka ne wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin as-salah hadisi na 477 hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa saha anhu annahu kana yaqulu fi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salj wal barad wa naqqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا تبت النبي صلى الله عليه وسلم yana karanta wannan Allahumma ghsilni min khataayaaya ya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma da ruwa was salj da kankara wal barad da rafa wa naqini min adh-dhunub, ya Allah ka tsaftace ni daga zunubai wal khataya da kurakurai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas, kamar yanda ake tsaftace farin tufafi daga datti, wa ba'id baini wa baina khataaya, ya Allah ka nisanta tsakani na da zunubai na kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib, kamar yanda ka nisanta tsakanin gabas da yamma. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin As-Sala, hadithi na 476, hadithin Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu an bi ikhtilafin yasir, da cewa akwai dan sabanin ruwayoyi kadan a cikin sa. Wa saha anhu annahu karrara fihi qawlahu li rabbi alhamd hatta kana bi qadri ruku'i, ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan kalma bayan ya dago daga ruku'u, yace sami Allah, yace rabbana wa lakal hamd, to yana karanta li rabbi alhamd, li rabbi alhamd, yana ta maimaita wannan kalma li rabbi alhamd, li rabbi alhamd hatta kana bi qadri ruku'i, har ya kai gurgudan ruku'in sa. Idan a ruku'u yayi minti biyu, to in ya dago daga ruku'u a tsayen nan zai dinga li rabbi alhamd, li rabbi alhamd, li rabbi alhamd har gurgudan minti biyu kenan. An gane ko? Wannan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin As-Sala, hadisi na 874, Imam Ahmad a cikin Musnad din sa mujalladi na 5 shafi na 398, hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda, sannan Sheikh Malami Albani a cikin Sunan Abi Dawud ya inganta wannan hadisi ni rabbi alhamd, kenan godiya ta tabbata ga Ubangiji. Wa zakara Muslim an Anas, Imam Muslim ya yi ruwaya daga Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qala sami'a Allahu liman hamida, idan yace sami'a Allahu liman hamida qama, yana mikewa tsaye hatta naqulu, har mu ce qad awhama, ina ganin ya manta ne qad awhama, manzon Allah ko ya manta ne saboda dade wanda yayi bayan ya dago daga ruku kan atafi sujada. To kai ko yanzu kai kai wancan dogon tasbihin zikirin da muka karanta dazu, ai wani zai iya dauka ka manta ne ko ka manta sallah kake ko ka shiga cikin wani tunani ne, saboda dadewar da Annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam daga ainihin wato dagowa daga ruku'u. Wannan hadithin shi ba Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabus Salah, hadisi na 473, Imam Abu Dawud a cikin As-Salah, hadisi na 553, Imam Ahmad mujalladin sa na 3 shafi na 247. Fa hadha hadihul ma'lum, game da abin da ya shafi tafiya ruku'u, abinda za a fada a ruku'u, dagowa daga ruku'u kafin tafiya sujada, abinda kaji din nan wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sananniya. Wa taqsiru hadainar rukunai, takaita waɗannan rukunai guda biyu, mimma tasarrafa fihi umara'u bani umayya, yana daga cikin abinda sarakunan banu umayya suka canza, suka kuma farar da shi a cikin sallah, ma'ana na daga cikin bid'o'in da banu umayya wato suka farar a cikin sallah, takaita waɗannan rukunan guda biyu. Ruku'u kaga mutum nan da nan ya dago, dagowa daga ruku'un ba wani dan daukan lokaci, nan da nan kaga mutum ya tafi sujada. To sai malaki ta wannan abin da kaji shine koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruku'u da dagowa daga ruku'u. To a ina mutane suka koyi gaggawa dagowa daga ruku'u da kuma ruku'un nan da nan a tafi sujada? Sai ce wannan yana daga cikin abinda ainihin wato banu umayya suka farar da shi, hatta zanna annahu min as-sunna, aka wayi gari yau da kullum har aka zamto wanda bai sani ba ya dauka hakan yana daga cikin sunna. A mutum yayi ruku'u ba tare da ya dade ba ya dago, kuma in ya dago din ba tare da ya dan dau lokaci bai tafi sujada, har sai aka wayi gari saboda yau da kullum mutane sun taso sun ga ana yin haka, sai suka dauka hakan sunna ne. To shine yasa Ibn al-Qayyim ya kawo ma abinda ya tabbata sunna a ruku'u, abinda ya tabbata sunna bayan dagowa daga ruku'u, wannan kuma abinda kaga an taso ana yi, wannan shi kuma abu ne da banu umayya suka farar da shi, ba sunna ba ne, bid'a. Mafhum? Duk da cewa wannan magana me ake nufi da ita, malamai sun yi maganganu a kai takasiru hadainir rukunain da malaka fara, wasu suka ce ana nufin itsalatul julus,
بين السجدتين دايكينا شيني تكثير هذين الركنين ركن هنا فرقو دا سكي تكايتا واسوتان شيني تإلالة الجلوس ممكن أوي تزما بين السجدتين تكالين سجدة قدا يوسي قباء أويتا دايكينا إلالة القيام بعد الركو دا أوي تطيوا باي الركو شمالاغا بنو أمية واتو أمرا وبنو أمية باتا أويتا wa'annan su ake nufi da takasiru hadainar rukunain maimakon tsawaita su sai a takaita su sai ce mimma tasarrafa fihi umara ubani umayya hatta wannan ma'ana aka kwan wato yau da gobe har mutane suka tashi akan haka wato shine hatta wannan ma'ana hatta wannan shine aka wayi gari mutane suka tashi a haka har suka tsammaci annahu min as-sunnati hakan yana daga cikin sunna an gane wannan gaba ta fito fasulun rabewa insha Allah thumma kana yukabbiru yanzu an gama wancan rukunin kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara wa yakhiru sajidan sai kuma ya tafi sujada wala yarfa'u yadayhi amma as-sujada fa baya daga hannayensa a sujada baya daga hannayensa kenan yana daga hannaye idan ya gama karatun fatiha da sura zai tafi ruku zai daga hannaye in ya dago daga ruku zai daga hannaye in zai tafi sujada fa zai daga hannaye amma a sujada wala yarfa'u yadayhi baya daga hannayensa wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-adhan hadisi na 733 da 35 hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fara ajiye guyoyinsa in zai tafi sujada sannan hannayensa su biyo baya an gane ko thumma jabahatahu sannan sai goshinsa wa anfahu da hancinsa hadha huwa sahihu ibnu al-qayyim yace wannan shine zancen da yafi inganci وكان اول ما يقع منه على الارض سيزمتو farkon abin da yafi kaiwa kasa daga gabobin annabi sallallahu alaihi wasallam al aqraba ilaiha abin da yafi kusa da kasa din guiwa ce tafi kusa da kasa ko hannaye na'am to shine sai ce abin da yafi kusa da kasa shine yake fara yin kasa fal aqrab sannan wanda yafi kusa da kasan kuma kaga sai me kenan hannaye wa awwal ma yartafi'u al a'la farkon abinda kuma zai fa yake fara tsagawa al'a'la mafi daukaka da hannu da guwa wanne ne yafi zama a sama to in zai mike kuma hannu ne yake fara dauka yake fara al'a'la sannan wanda yake bin sa fa idara fa rasahu idan ya dago kansa fa idara fa idan zai wato idan ya dago rafa rasahu awwal yana fara dago kansa ne da farko domin shine al'a'la in mutun ya miki a tsaye menene na can sama kan to da in ya tashi kai yake fara ainihin wato yake fara daga thumma yadayhi sannan sai hannayensa thumma rukubatihi sannan sai guyoyinsa wa hakaza akaso akaso fi'l al-ba'ir wannan shine akasin sunkuyan aikin wato yanda raqumi yake yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai tafi sujada fala yabruk kama yabruku al-ba'ir kada ya durkusa kaman yanda raqumi yake durkusa to sai ibn al-qayyim yake cewa wannan kaifiyar da kaji ibn al-qayyim ya gaya maka anan ita ce ta saba da irin durkusar raqumi in zaka tafi fara tafiya da guyoyi hannaye sai su biyo baya in zaka mike kai ya fara dagawa sannan hannaye guyoyi sai su biyo baya وقد نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاه domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana koyi da dabbobi a cikin sallah ba a san kai wani yanayi na wata dabba a cikin sallah ka kada ruku'un ka sujada ka zaman tai yake yi kama da zama ko sunkuyo ko na wata dabba cikin dabbobi fanaha an burukin ka burukil ba'ir dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana durkuso kamar irin durkusar raqumi waltifatin annabi ya hana waiwaye kaltifati tsalabi kamar irin waiwayen dila
waftirashin annabi ya hana shimfude hannaye kaftirashin sabu'i kamar shimfude wazakoci ko dukkan wata dabba mai kafa hudu in za ta kwanta za ga ta shimfude hannayenta wa iqa'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana caccake ka iqa'il kalbi kamar caccakewar kare inda za ga yana wani irin zama haka sai cake akan sai ga kafafunsa na gaba sun daga ya cake ta can baya to kai ma an hana ka ka caccake kafafuwanka sai ka zauna akan dunduniyarka guda biyu shine iqa'a amma irin wannan zaman ya inganta kai shi tsakanin sujada guda biyu a sujada farko da kai kana dagowa zaka iya yin al-iqa'a shine ka cake kafafuwanka guda biyu sai ka zauna akan dunduniyarka guda biyu idan zamanin tsakanin sujada guda biyu babu laifi amma ka riki wannan a matsayin zaman tahiya to kai koyi da zaman kare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa naqalin kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato caccake ka naqalin gurab kamar caccaken al-gurab hankaka ko kuma ka koto kamar kotan hankaka mana yanda yake caccakar abu in zai wato zai ci ko abinci haka wa raqil ayadi waqta as-salam da daga hannaye lokacin da mutun zai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga mutun sai ya daga hannaye wai har hannayen sai sun yi inkiya cewa sallama zai to shine ma'ana wa raqul ayadi da daga hannaye guda biyu ainihin wato waqta as-sala lokacin da mutun yake wato ina mutun yawa waqta as-salam kai ko lokacin sallama ka aznabil khaylish shumus kamar jelar al-khaylish shumus wato jelar raqumin da ba ta tsayawa guri guda zaka nan da nan ya kada ta sama ya kada ta kasa ya kada ta dama ya kada ta hagu zaka jelar wato abunan doki an gane ko kamar jelar doki shine ka aznabil khaylish shumus ma'ana kamar jelar wato doki ashumus wadda bata tsayawa ai allati la tastaqirru bal tadrib wa tataharrak ita ce wadda daga bata tsayawa cak zaka ganta tana yawan kadawa tana yawan motsi to ba a san mutum ya dinga motsi da hannunsa lokacin da zai sallama wannan hadisin wayannan hadisai ne guda biyu duk da suka zo da wannan bayanin akwai hadisi da imamu abu daud ya ruwaito shi a cikin kitabus sala hadithi na 862 haka ibnu majah a cikin iqamatus sala hadithi na 1429 haka imamu an-nasa'i a cikin at-tadbiq hadithi mai lamba ta 1112 hadithin abdurrahman ibn shubul radiyallahu an sannan babban malamin hadithi shaykh albani a cikin sunanus salata ya inganta wannan hadithin hadithi na biyu kuma imamu muslim ne ya fitar da shi hadithi mai lamba ta 431 hadithin jabir bin samura radiyallahu an to ibnu al-qayyim ya dauki kauli cikin aqwal na malamai ya rinjayar da cewa idan mutun zai tafi sujada ne da gwiwa in kuma zai dago ne da hannu duk da cewa akwai wani kaulin shi kuma da ya zama akasin wannan kaulin cewa idan zai tafi ne da hannaye sannan gwiwa ta biyo baya an gane ko in kuma zai dago gwiwa ta fara dagowa sannan hannu ya biyo baya wanda sun ci gaba da fassara wancan yara kuma yake durkuso shin raqumi da hannu yake durkusawa ko da gwiwa sannan ina ne gwiwa ina ne hannun raqumi waye san yanda raqumi yake waye ta bagannin raqumi ya durkusa a gaban sa na'am su yake fara lankwasawa to su ne hannaye sai su biyo baya shi yasa shi kansa sahabin da ya ruwaito wa'il bin hujr da ya tashi fassara hadithin yanda ka faɗa haka ya fassara in ka koma cikin bulughul maram din ka za ga wannan hadithin wa'il bin hujr ya ruwaito shi da ya tashi fassara sai ya ce han wato hannaye su fara zuwa ƙasa sannan gwiwoyi su biyo baya shi rawun hadithin adra bi mara malaman hadisi suna da wata kaida idan rawi ya ruwaito hadisi kuma ya fassara hadisin da wata ma'ana to sai su ce rawul hadith adra bi ma rawa ma'ana marwacin hadisi shi ya fi sanin abin da ya ruwaita da haka shi ne ya tashi fassara hadisin sai ce hannaye ne za su fara zuwa kasa sannan guyoyi kaga shi a wajensa hannayen raƙumi wato guyoyin raƙumi su suke fara zuwa kasa sannan hannayensa su biyo baya kuma an ce karka yi durƙuso irin na raƙumi kenan ka saba da yanda raƙumi yake durƙusawa to tunda da guyuwa yake fara tafiya sannan hannayensa su biyo baya to kai in ka tashi tafiya sujada sai ka tafi da hannaye sannan guyoyin su biyo baya shine ka saba da yanda raƙumi yake to shi kuma kaga Ibn al-Qayyim ya nuna a'a ai raƙumi yana fara durƙusawa ne da hannu guyoyi sai su biyo baya dan haka in zaka saba masa sai ka fara tafiya da guyuwa sannan guyoyi sannan hannaye su biyo baya da haka wannan matsala ce khilafiyya malamai sun yi sabani game da yanda za su fahimci wannan hadithin wasu suka ce a tafi da hannu wasu suka ce a tafi da gaba da wasu suka ce a tafi da gwiwa da haka shi yasa ga wanda ya tafi akan kaulin Ibn al-Qayyim da sauran malamai za ga in ya tafi tashi tafiya sujada sai ya tafi da me da gwiwa wanda ya tafi akan matafiya ta wasu malamai da shi kan sarawun hadithin Wa'il bin Hujr in ya tashi tafiya sai ga ya tafi da hannaye sannan gwiwoyi su biyo baya ala ayyati halin kowanne mutum yayi bashi da matsala insha Allah domin matsala ce wanda malamai sun yi sabani game da ita da haka wasu sun tafi akan wancan kuma duk kowanne yayi hujja da wannan hadisin wani ya ce a'a da kazara kuma yake fara tafiya sannan kaza a karkashin haka sai ya fitar da tasa fahimta wani ya ce a'a ba da haka kuma yake tafiya ba da kaza yake tafiya sannan da kaza a karkashin haka sai ya fitar da tasa fahimta Allah ta'ala a'ala an gane yawa to lokaci yayi to sai mu tashi wa kana yasjudu ala jabhati yanzu dai mun shiga cikin gaba ta sujada kenan insha Allah ko abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallah mas'alolin ta ba sa karewa ne ko insha Allah